chairman who told any, DP who told any, the Kangomna Taraba Kiste, don't say then I've been joined the jam and it will move for Kangwa and Canada. Metabitina Koma and Singwa,
Embali Dada got the Wulis Ada got the Embali Jaudi got the Imberonyama Lumo, Goat and Bema.
Kabilos only Mumbila Bieros need a PP feeling was an agreeing Jambu, Nariga Kevin, a particular doing it, Kitia Yankin, the Sunan Kabilan Chiko, Yer Manu, Madame Kiaya, Taran Diaguna Kerkashin, what a Kungia Tons, the Zamalapia Community for Peace and Crop Race Society. Shugaban kwamitin na karamar hukumar Pasto Godwin Sorlo ya ce fitinar da ta faru kwanakin baya inda aka samu asarar rayuka da daruruwan shanu ba ta addini bace kuma an dau duk matakan hana aukuwar hakan nan gaba.
Kabiloli guda biyar nan bana so daya a sakanin su ko Mambila ya ce shi yana so Mambila kare kaka ya ce shi yana so kaka kare Fulani Hausa ya ce shi yana so Fulani Hausa kare baya so an su kabiloli ba. Babban damuwan ne yake kasana na gani shine damuwan sakanin manomi da makiyaye. Manomi yana so wurin noma, makiyaye yana so wurin da shanu za su kiwo, to kaga shine abin da ya zo ya hada fada a kasan nan.
DPO Nasar Dauna Alabura Dangi ya ce an zama kabila daya ai.
Sai naji Mambila yana fulfulde, naji kaka yana fulfulde, naji kambu yana fulfulde, naji panso yana fulfulde. Sai nace a sai ayyan mutun daya ne, wane ne uban nasu? Saddauna laka gwamnati.
Fulani makiyaya a taron sun buƙaci hukunta bara gurbi da ke da hannu a kashe-kashen da kuma ba da diya ga waɗanda suka rasa shanunsu.
Indiya Abdullahi Alhaji Bawuro bappa na ma yanda na girma a hannunsa a kwarakwara Malam Usmanu Basi da damuwa a duk duniya. Akwai ɗanin Mudabo da matansa Aminatu, akwai ɗani na Zubir an kasa matansa da yaransa Aliyu mai shekara biyu, akwai ɗani na Hafsatu da Salamatu ɗan bappana da Sahidu ɗan yayana a gidanmu kwarakwara. An kasa mana sanu 250 gonan mu ma ya nuna wallahi an sase su duk.
Amma ba wai kuna son kurama bane, ku dai kuna so
ai arziki. Kadan bana son murama mu kam gwamnati ya dauki matasan yadda ya dace da su.
Shugaban kungiyar zaman lafiyar Injiniya Zakari Ahmed Guroji ya karfafa dawo da martabar sarakuna a matsayin hanyar hana irin wannan fitina.
Mun tashi muna yara, idan kaga dogari ya gita kofar gidan kuma hankalinka tashi zai, saboda ka san cewa hukuma ce sarki ne. Mun zo mun samu kanmu cikin wani irin siyasa inda yan siyasa suka mai da sarakuna suka zama abin tausayi. Ba sarake ba zai iya cewa a bari ba, ko ayi ayi ba.
In ka ɗebe wakilin Lamidon Adamawa Ardo Mustapha Amadu, sauran sarakunan Taraba 15 da kungiyar ta gayyata ba su halarci taron ba. Na gano sarkin Sardauna Ardo Shehu Barju na fama ne da masasara. Mawakin nan Batangale Lambala Wali ya yi waƙar zaman lafiya a taron. Nasiru Adamaili kai murar Amurka daga garin Gembu a tsaunin Mambila.
Ubangi jingan, 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 ubangi jingan,